بسم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Sadwa. Wannan yammaci na ran 20 ga watan Zulqa'ida, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441, wadda ta yi daidai da 11 ga watan Yuli 12 ga watan Yuli shekara ta 2020 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 118 a cikin karatunmu na Al-Jami'us Sahih na Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Yau za mu tashi kitabul azan, shi ne littafi na 10 a cikin wannan littafi. Mai albarka. Na'am, sai mu fara. Bismillah.
Kitabul azan.
Na'am, kitabul azan. Ya ce wannan shi ne littafin al'azan, kiran sallah. Al'azan ma'anarsa a lugha al-i'lam sanarwa, yekuwa. Yekuwa. Shi yasa ake cewa fa azana mu'azzinun ayyatuha al-'ayru innakum lasariqun. Sai wani mai wekuwa, mai shela, yayi shela. Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Ibrahim wa azzin fil nas, kai sanarwa ga mutane. Shi yasa da mutum yayi wani yazo wajen Ibn Sirin ya mafarki yana kiran sallah, to da ya duba ya ga salihi ne, sai ce za ka yi hajji insha Allah. Ne saboda Allah ya ce ma annabi Ibrahim wa azzin fil nas bil hajj ya atuka rijalan, in kai sanarwar za su zo maka a kafa. To da yake alamar salihi ne, sai ya ce za ka yi hajji, sai ku yi hajji. Wani kuma ya zo ya sake masa ya faɗi cewa ya shi ma ya farki yana kiran sallah, to da ganinsa ba mutumin kirki ba ne, ya ce za ka yi sata kuma za a kama ka. Fa azana mu'azzinun ayyatuha al-'ayru innakum lasariqun, da haka ya fassara, kuma haka aka yi. To al-adhan ma'anarsa kenan, al-i'lam sanarwa, yekuwa, shela. Amma a shari'a ana nufi sanarwa da sallah ta farilla da lafuzza waɗanda suke kebantattu. Waɗansu sun ƙayyade shi da cewa sanarwa da shigar lokacin sallah da lafuzza waɗanda suke kebantattu. To amma wannan za a yi masa iradi, shi ne idan sallah ce wadda lokacinta ya kubce ake kiran sallah a kai. To kaga bai zamanto kiran sallah ba kenan a wajen wanda suka yi ta'arifi da cewa sanarwa da shigar lokacin sallah. Tunda sallar da ta kubce, ai ba sanarwa ake da shigar lokacinta ba, ko ba haka ba? Haka zalika kiran sallah da ake yi na sallar asuba kafin shigar lokaci na dare, kiran sallar asuba tsakar dare, a haka ba sanarwa ba ne da shigar lokacin sallar asuba. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi, liyuqidha na'imakum wa yuqifa qa'imakum, dan ya tsayar da mai sallar dare ne kuma mai bacci ya tashe shi. Kaga ba dan sanarwa ne da shigar lokacin asuba ba. Haka zalika kiran sallar da ake yi ranar juma'a a gaban liman, ko idan zai huduba, kafin ya huduba, tunda kaga ana yin kiran sallar ne bayan shigar lokacin sallar juma'a, saboda haka wannan ba kiran sallah bane na shigar lokaci, musamman aka tafi da abinda ya tabbata daga sunnar sayyidina Usman da ake kiran sallah biyu ranar juma'a. Wannan kiran sallah ba sanarwa bane da shigar lokaci, bal sanarwa ne da cewa liman zai zo ya huduba, ya hau kan minbari. Saboda haka dai ta'arifin wanda suka ce sanarwa da sallah, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa, ko da ke shi ma haka ya ce al-i'lamu bi waqti as-salah bi alfazin makhsusa. Hanafiya ne suka ce al-i'lamu bis salah, sanarwa da sallah, wato yin yekuwa da yin sallah. Wannan wato Imam al-Qurtubi ya ce lafuzzan azan sun tattara tauhidi ga baki ɗaya, aqidar tauhidi duk tana cikin lafuzin azan. Kaga dai kabbara ta tabbatar da Allahu akbar Allahu akbar kaga ta tabbatar da samuwar Allah da kuma kamalar Allah ashhadu an la ilaha illallah ta tabbatar da tauhidi na ubudi na uluhiyya bauta ma Allah shi kadai da koren shirka ashhadu anna muhammadur rasulullah ta tabbatar da risala hayya ala sala ta tabbatar da wato kira ya zuwa ga wato kira ya zuwa ga da'a wanda take ba zai yi asanta ba sai ta hanyar manzo saboda kaga ta tabbatar da tauhidud da'a tauhidud da'a cewa ba za a yi da'a ba za a bauta ma Allah ba sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayya alal falah ita kuma ta tabbatar da wato tashin alkiya ta tabbatar da lahira taya ta tabbatar da lahira na falah ba aka ce eh hayya alal falah
aka ce akwai shi kamar rabota din ya tabbatar da kilinan akwai lokacin da za a yi wannan rabota din a kiyama ake tabbatar da wannan
eh ka kusata a kiyama ake tabbata alfalah ba zai tabbata ba sai a kiyama dan alfalah abinda ake nufi shine rabo na dindindin da baya yankewa duk rabon da zaka samu a duniya ba zai kare ba to alfalah ba anan ake samun sa ba a lahira saboda kaga an tabbatar da ranar lahira an tabbatar da ranar lahira to sannan kuma aka sake maimaita abinda aka faɗa daga farko domin tauhidi shine samuwar Allah da girmansa da kamalarsa da kuma kadaitowarsa a cikin ibada daga cikin hikimomin kiran sallah shine sanarwa da shigar lokacin sallah da kuma kiran mutane zuwa ga sallar jami'i da kuma bayyana alama daga cikin alamomin addinin Allah shi yasa da mutane za su haɗu akan su daina kiran sallah Imam Malik yace sai a yake su domin sun haɗu akan barin sha'iratul Islam shi yasa kun ga wato hatta fatoyin majalis na malamai da suka yi lokacin da aka ce a daina zuwa a sallar jami'i aka rufe masallatai amma yawan majalis na fatawa na kasashe sun ce amma lokacin sallah ya yi a rinka kiran sallah duk da ba zuwa za a yi sallar ba waɗansu su ce a yi kiran sallah a ƙara da sallu fi rihalikum waɗansu kuma suka ce kawai a yi kiran sallah ba a ce ba sai an ce sallu fi rihalikum ba wanda yake a kiran sallah a ce sallu fi rihalikum shi yafi tunda shi yafi dacewa da sunna tunda lokacin da aka ce a yi wannan sunnar lokacin ba so ake a zo sallar ba tunda ana ruwa ga tabo ga zamewa ba nufi ake a zo sallar ba amma aka ce a yi kiran sallah in an gama sai a ce sallu fi rihalikum ala sallu fi rihalikum kowa yi sallah a gida mu da Hausa muka rinka faɗa ko malai sai da Hausa muka rinka faɗa eh a wajen hadisin ibnu umar bayan kiran sallah kamar yadda zamu gani zai kawo amma hadisin ibnu abbas in aka ce ashhadu anna muhammadur rasulullah ba za a ce hayya ala salla ba sai a ce ala sallu fir rihal ala sallu fir rihal sai a koma a ce hayya ala salla hayya ala salla haqa ba za a ce hayya ala mai kuma hayya ala salla sai a ce sallu fir rihal hadisin ibnu abbas shi kuma to daga cikin muqaddimar da malamai suka yi kamar yadda inda ibn hajar ya ambata shine shin menene yafi limanci ko ladanci salasatu aqwal dan suka ce limanci kauli na uku aka ce ladanci kauli na biyu kai na uku aka ce shine tafsilin shine kan cewa duk wanda ya san cewar yana zai iya tsayuwa da haƙƙin limanci to limanci yafi in ya san cewa yana da ahliya ne ya tsaya ya limanci to gare ya limanci bisa ya ladanci wanda yake magana Imam Shafi'i ma wato ta yi nuni ga wannan na'am sai hukuncin sa kuwa aljumhur akan cewa sunna ce muakkada duk da waɗansu suna tafiya akan wajibci hatta magana an ɗauki maganar Malik ma a haka da yake cewa innama yajibu nida fil jama'atil lati tuqamu fil masajid wato kiran sallah yana wajaba ne a cikin jami'i da ake tsayar a cikin sallar jami'i da ake yi a cikin masallati amma ai kaga wannan ba zai nuna cewa wajibi ne kiran sallah ba, duk da sun fassara shi akan haka cewa maganar riwaya ce daga Malik, saboda haka ya fada a muwatta. To amma yana nufi ne akan cewar ba kowa ne zai kiran sallah ba, kamar mutum shi kadai ko kuma jama'ar da ba a masallaci ba, amma a masallaci ne yace to nan yana wajaba. To wujub din za a fassara shi akan cewa wajabci na farilla, koko ana nufin wajabci na kifa'a, a wajabci na sunna muakkada ne karfi. Na'am. Amma dai mashhurin mazhabar Malik din shine kamar yadda sauran jumhurin malamai suka tafi akai cewa sunna ce muakkada. Na'am. Babu bada'il adhan. Babun fara wato farkon kiran sallah, yau shi aka fara kiran sallah, wanda ya nuna kan cewa kiran sallah nan ba lokacin da aka farlanta sallah ake yin sa ba, sai daga baya ne. To yau shi aka fara kiran sallah. Na'am. Da fadin Allah azza wa jalla ila salati takhaduha huzwan wa la'iba dalika bi annahum qaumun la yaqilun. In kuka yi kira zuwa ga sallah sai su riki sallan nan a bar izgili da a bar wasa, wannan ku saboda su mutane ne wanda ba sa hankalta. Kaga wannan aya ce madaniya. To dai Imam al-Bukhari ya ishara da cewa farin kiran sallah a Madina ne, tunda wannan aya ce madaniya, ba inda ambaton kiran sallah ya zo a al-Qur'ani sai a wannan ayar da kuma ta biyu da zai ambata, kuma kowanne daga cikin su surwa ce madaniya, wanda yake nuna cewa ba a kiran sallah a Makka. Amma hadisi da suka zo cewa mala'ika Jibril a lokacin da ya zo ya nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah yayi kiran sallah, wannan hadisi ba su inganta ba. Haka zalika an ruwaito kamar yanda ya zo a cikin Mu'jamul Awsat cewa lokacin da aka yi Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam a sama, wani mala'ika yayi kiran sallah, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma yace ya wuce ma mala'iku da ahlus sama'i sallah. To shi ma wannan hadisin bai inganta ba, wanda dai zahirin alqur'ani ga abin da ya nuna a Madina ne aka fara kiran sallah, ma lokacin Isra'i, lokacin tun bayan farlanta sallah, bayan daren Isra'i ana sallah amma ba tare da kiran sallah ba. Na'am. Wa qawluhu ne ka dai ana qawlihi ne fa, wa qawlihi na naka qawluhu ne juma'a, idan aka yi kira ya zuwa ga sallah a ranar juma'a. Kaga wannan ma ya nuna kiran sallah ga sallar juma'a, wannan ita ma aya ce madaniya, saboda haka a Madina ne aka fara kiran sallah. Dai daga cikin dalilai da yake karfafa cewar kiran sallah an fara shi a Madina ne, har ma yake haddada lokacin da cewa bayan yakin Badar ne, shine hadisi da aka ruwaito daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu, Ibn Rajab ya ambace shi a cikin sharhin sa, cewar a ran da za a yi yakin Badar da asuba ta yi alfijir ya keto, sai aka yi kira as-salatu jami'a, wato sallah a haɗu a yi sallah, sai sahabbai suka rinka tuttuhuwa daga wajensu aka haɗu aka yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Badar. To kuma kun san yakin Badar a shekara ta biyu ne bayan hijira, ko a cikin watan Shawwal, a cikin a cikin watan Ramadan, ta ce Shawwal 17 ga wata. Na'am.
قال حدثنا
عمران بن ميسره المنقري البصري
قال حدثنا عبد الوارث
شيني عبد الوارث ابن سعيد التنوري خالد ابن مهران الحذاء بدوكو ما له من حديثين اما كما هنا ده صناعه بدوكو ني نعم دغ ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي دغ انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال يجي
ذكروا النار والنافور
سن انبتي وتا كما سن انبتي قررروا واتو صحابي كينان لوكتين ده suka zo suna shawara yaya za a yi da lokacin sallah, saboda in ana sallah ba a sanin lokacin sallah, kuma da yawa mutane suna rasa sallah, abin ya dama Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya tara sahabbai a yi shawara kamar yadda zai zo a hadisi na biyu. To wannan hadisin mukhtasar ne, ya taƙaita ya ce sun ambaci wuta, wato a rinka ƙona wuta, in aka ga wuta ta tashi to an san lokacin sallah ya yi, sai mutane su taho. Wannaqus da kuma annaqus ƙararrawa, ita ma suka ambaci, to a rinka buga ƙararrawa, in aka kowa in ya ji sai ya taho. Na'am. sai suka ambaci yahudu da nasara annan ambaton yahudu akwai ikhtisar tunda yahudu ba sa amfani da rubuta bal kamar yadda hadisin riwayar ibn umar za ta nuna an sun ambaci al-qahu al-buq shi yahuda suke amfani da shi suke hurawa a cikin sa maka ji sautin su sai a tuhu sallah to sune ne yahudawa amma wuta ta majusu ce majusu sune masu wuta take alamar bautar su suke bauta ma wuta ita kuwa an-nasara ku dama an san kararrawa ne na'am sai aka umarci bilal an yashfa al-adhan ya biyantar yayi kiran sallah shafa'i shine wato cika cika in kace bibiyu zai zama to maka iskali da hadisin hadisin tarbi' yin kabbara sau hudu a farkon kiran sallah ko kuma hadisin abi mahzura na yin shahadatayn guda biyu din sau hudu saboda haka gara ka fassara shi ka bar shi a babinsa na shafa'i a cika kiran sallah wato shine ba a yi shi cika ba mara ba amma shi ma aka ce biyu din yana da taujihin sa kamar yadda zamu gani na'am wa an yutiral iqama kuma ya marantar da iqama yayi ta mara to anan wajen zaka iya cewa wa an yutiral iqama ya dayanta iqama wato ya sanya ta lafazi daidai saboda akwai yanda yazo da cewa wal iqamatu wahida dan ya fassara cewa witr din da ake nufi sau daya wannan hadisi mukhtasar ne a takaice ne wato an takaita riwayar kamar yadda hadisi na biyu zai bayyana na'am na'am mahmud ibn ghailan abdurrazzaq ibn hammam as-sana'ani yace abdul malik shine abdul malik ne abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj al-makki yace mun karanta yace nafi ya karanta mun hadisi cewa ibn umar shine abdullah ibn umar radiyallahu anhu ya kasance yana cewa qadimu musulmi sun kasance yayin da suka iso madina suna haduwa sai su yi karda don lokacin sallah wato su gane wato su auna su ga lokacin sallah yayi sai su na'am ba a kira ya zuwa gare ta ba a kira ya zuwa ga sallah sai wata ran suka yi tattauna suka yi magana akan wannan sai waɗansu sai sashin su yace ittakhidhu fi'il amr kur wato ku dauki a kararrawa kamar kararrawar nasara kirista sashi ba'alun sashin su yace a ku rike ku dauki kaho kamar kahon yahudawa sai umar yace ba kwa tura wani mutum ba yayi kiran sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bilal tashi kai kiran sallah wannan hadisin haka to kun ga ya nuna na farko dai cewar har zuwa Madina ba a fara kiran sallah ba har zuwa musulmi Madina tunda farkon zuwan su din ba a kiran sallah sai dai su auna su ga lokaci yayi sai a haɗu to kuma inda yazo a hadisin Mu'az wannan yana sa da yawa su rasa sallah tunda babu wani kayyadaddan lokaci to wannan abin ya dami sahabbai shine suka zauna suka yi wannan da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda wata riwaya ta nuna wanda yake wannan daga nan malamai suka dauki muhimmancin wato yin shawara akan abu wanda yake ya shafi musulmi ya dame su dan a riwayar an ce fahtamma bi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam abin sai ya dama Annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda ya nuna amfanin wato taro domin a tattauna mas'ala a tattauna abu domin mutum shi kadai da ra'ayinsa shi kadai ne amma in akai taro da mutane to wannan akwai albarka kuma dama shi ne abinda Allah ya sifanta mu'mini da su wa amruhum shura bainahum al'amarin su shura ne tsakanin su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne masa wahayi zai iya jiran wahayi amma sai ya ce a zo a yi shawara kuma a cikin wannan akwai karfafa cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi akan abin da ba a so kan masa da komai ba, indai har za a yi shawara kuma akan sha'anin addini, ya nuna kan cewar wato ra'ayin da ya zamanto shi ne mafi karbuwa, ya mafi dacewa shi za a dauka, wanda kuma ba lallai ya zamanto wahayi ba. Saboda haka zai yana ijtihadi, sai dai ba a ikirarinsa sai akan abin da yake daidai. In ya ijtihadi, idan da ijtihadin zai zamanto ba shi ne mafi daidai da abin da Allah yake so ba, to Allah sai ya tayar da shi daga wannan ya zuwa ga abin da yake mafi daidai. To wannan asali ne gare mu kan wato mutum mu rinka san shawara, mu rinka san haduwa domin a tattauna abu wanda yake shafi al'umma baki daya, ba mutum ya dayantar da kansa shi kadai ba, dan duk ra'ayinka, dukkan tunaninka kai kadai, ba kamar idan jama'a ta hadu ba. Na'am. To sannan a cikin wannan aka nuna kamar yadda ya zo a wancan hadisin, shawarar da mutane suka kawo saboda ganin abinda Nasara suke yi, su ma haka suke in za su yi taro wajen ibadarsu, da abinda Yahudu suke yi. To kuma addinin Musulunci ya zo da asali na saba musu, na hakan aka yi koyi da su, to zai zamanto akwai maslaha, zai zamanto an saba wannan ka'ida ta cewa a saba musu. Shi yasa sai aka zo da wani abu wanda yake yafi, sai aka zo da kiran sallah. To a cikin wannan hadisin akwai cewar Umar da Sayyidina Umar radiyallahu anhu shine yace ba kwa tura wani mutum ya kiran sallah ba, shine ya bada shawara. Ba kwa tura wani mutum ya kiran sallah ba, shine ya bada shawara. Wannan shine zahirin abinda wannan hadisin yake nunawa. Kuma ya bazo ma sarihi a hadisin Sayyidina Umar din radiyallahu anhu kan cewa shi ya bada wannan shawara. To wannan shine asalin, shine farin kiran sallah. Wannan kun ga ya nuna hikimar Allah jalla wa ala da ya zaba ma wannan al'umma kiran sallah. Kiran sallah ya fi kada kararrawa, ya fi hura kaho, ko ba haka ba? Me yasa? Bayan cewa zikiri ne, me yasa za a kiran sallah ya fi? Sai wanda ya gani. Ahsant. Aha. To kaho fa? Eh? A to a kiran sallah ba sai wanda ya ji ba? Ba sai da kahon ba? Ba ko ina za a bayan koyi da a ce ma babu koyi da Yahuda, ai ba ko ina za a same shi ba, in babu kahon fa ya za a yi, haka zalika kararrawa, in babu kararrawar ya za a yi. Akwai waɗansu dalilai da ake yin su ƙwarai da gaske, shi ko kiran sallah ya keɓanta da wannan, kuma ya fi komai sauƙi, tunda ƙauli ne, ƙauli ya fi fi'ili sauƙi. Na'am. To a wannan hadisin babu lafazin kiran sallah, amma kamar yadda muka sani a hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbihi, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ya ruwaito ru'ya da ya gani, yayi mafarki an lakana, yayi mafarki kiran sallah, ya zo gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma Bukhari bai kawo hadisin ba saboda bai cika sharadinsa ba. Saboda shi Imam al-Bukhari kamar yadda faɗa a cikin tarikh, Abdullahi ibn Muhammad ibn Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbihi, shi ruwaito hadisin daga babansa daga kakansa, sai ce ba a san ko sun ji daga juna ba. An fahimta? Kawai ya ce ba a san ko sun ji daga juna ba, amma abin da yake nufi da baban bai ji daga kakan ba, ba a san ko ya ji daga kakan ba. Abin da yasa saboda shi Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbihi a yakin Uhud aka kashe shi, ya yi shahada a yakin Uhud, ya yi shahada. Saboda haka in dansa ya ji daga gare shi, dole dansa ya zama sahabi, ko ba haka ba? In dai dansa zai ji daga gare shi, to dole ko ya yi hankalin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama sahabi, to dansa ko ba sahabi ba ne? Saboda haka babu tabbas dan ya ji daga mahaifin. To amma akwai yiwuwar haka, idan rasuwar Abdullahi ibn Zaid bin Abdurrabbihi bata tabbata a lokacin yakin Uhud ba, saboda shi ma wannan kauli ne. To saboda wannan shakkar Buhari sai bai kawo hadisin ba, amma hadisin yana cikin Musnad al-Ahmad da cikin Sunan na An-Nasa'i da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah, amma Bukhari da Muslim duk ba su fitar da hadisin ba saboda wannan ikhtilaf. Amma shi hadisi ne mashhuri, bal mafi kyawun riwayarsa, daga cikin kyakkyawar riwayarsa ita ce riwayar Shu'ba da ya ruwaito daga Amr ibn Murra daga Abdurrahman ibn Abi Layla. Abdurrahman ibn Abi Layla fiqa ne, ya rusi sayyidina tun lokacin sayyidina Usman yake karantar da Alkur'ani a Madina. Yace sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya mana, idan tabi'i yace sahabi ya gaya mu, wannan hadisi muttasil ne ko ba muttasil bane? Muttasil ne, saboda jahalar sahabbai ba za ta yi tasiri ba. Indai aka ce sahabi ne shikenan, dan ba a san waye ba, wannan ba zai sa hadisin ya zama mai rauni ba, saboda kowane sahabi adali ne. Saboda da suka ce da yace sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya mu, sai ya zama to wannan riwayar wato ita ake ruko da ita, duk da yake an yi sabani wajen riwayar tata, an yi sabani wajen riwayar hadisin, afwan riwayar al-A'mash ne ake sabani akan ta. To al-muhim dai akwai ikhtilaf, shi yasa bai zo a cikin sahihain ba, amma a cikin wannan hadisin na sayyidina na Abdullahi ibn Umar akwai ishara gare ta. Shi wato Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbihi da ake guda biyu ne sahabbai, Abdullahi ibn Zaid da shi wannan sahibul adhan ibn Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbihi da kuma Abdullahi ibn Zaid ibn Asim al-Muzani mai hadisin al-Wala da sunan Abi Dawud wanda ya ruwaito hadisin al-Wala, yana ma cikin masaya, yana ma cikin umda aiko al-Qasim, yana cikin al-umda hadisin al-Wala da yana da cikin wanda suka ruwaito hadisin al-Wala. To mutanzu mutane suna khalqin su alhali ko sahabbai ne guda biyu, ko wannan su Abdullahi ibn Zaid, amma a wajen kakansu suka sha bamban wajen suna. Shi wanda ya ruwaito hadisin kiran sallah ibn Abdurrabbihi, shi kuma wanda ya ruwaito hadisin al-Wala ibn Asim. To shi da shi a dasa riwayar wato da aka sahabbai kamar yadda ya zo a cikin Sunan Abi Dawud, an zauna an yi maganar kiran sallah, sai da daddare sai ya mafarki ya ga wani mutum yana rike da itatuwa guda biyu, sai ya ce baka sayar mun da wannan itatuwan ba? Ya ce me za ka yi da shi? Sai ya ce za mu rinka buga su don su yi kara mu san lokacin sallah, saboda shawarar da aka yi kan cewa a ɗauki naqus ƙararrawa. Sai ce buga su za mu rinka yi. Sai ce bana nuna maka abin da ya fi wannan ba? Sai ya masa kiran sallah, sannan sai kuma ya masa iqama marra ɗaiɗai, kiran sallah ya masa marra biyu. Da ya farka sai je ya gama Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mafarkin naka mafarkin gaskiya ne, wannan mafarkin naka mafarkin gaskiya ne. Sai ya ce je ka kalakka nama Bilal, fa innahu anda minka sauta, ya fika gurjin sauti. Shine ya naka mata da Bilal ya kiran sallar, sai sayyidina Umar a wannan riwayar kenan, sai sayyidina Umar ya fito yana jan mayafinsa ya ce wallahi ya rasulullahi ni ma na ga abin da ya gani. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falillahi alhamd, to alhamdulillah dukkan ya tabbata ga Allah. To kaga kenan a cikin riwayar wannan da yace sayyidina Umar ne yace ba a tura mutane ba ba a sa wani ya kiran sallah ba, to jam'insa da wannan hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbihi yana da wahala kwarai da gaske. To sai dai ba za a kaddamar da riwayar wata riwaya ba akan riwayar sahihai, cewar daga cikin jam'in da aka yi cewa da aka yi maganar kiran sallan, sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya bada shawara cewa to a sa wani ya rinka kiran sallah mana da aka faɗi wannan mafarkin, yace a sa wani ya rinka kiran sallah mana. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Bilal tashi kai kiran sallah. To wadannan sun yi jam'in hadisin a haka, a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam qum tashi fanadi bis sala kai kiran salla a cikin wannan malamai sun dauki kaida akan cewa kiran salla a tsaye ake da kuma cewa kiran salla a zaune makruhi ne amma ya za a ce kiran sallan bai cika ba babu dalili akan shi akan rashin cikar sa sai dai ya saba abinda yake abinda yake mustahabbi sannan wannan a cikin hadisin Abdullahi ibn Zaid dinnan waɗansu malamai sun kawo iskali cewa ta yaya za a tabbatar da hukuncin kiran sallah wanda yake abu ne na shari'a da mafarki wanda ba na annabi ba mafarkin annabawa an san wahayi ne amma wanda ba annabi ba mafarkin sa ba wahayi bane to gashi an tabbatar da hukuncin shari'a da mafarki wanda yake ba na annabi ba to shine suka kawo wannan iskalin amma akwai yanzu akwai wannan iskalin kuwa inda mai aka tabbata ai da ikrarin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya tabbatar ba mafarkin bane annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace inna hal ru'ya haqq wannan mafarki ne na gaskiya sannan yace qum ya bilal fanadi bis sala na'am
babul adhan masna
to sai zaman to babun al-adhan to in zaka yi inda zaka ce babul adhan to ba zai yi kace babul adhan ba sai dai kace babun al-adhan masna in kace babun wannan babi kenan al-adhan masna shine abinda ba mu ya fada kiran sallah sau biyu ko kuma kace babul adhan masna babun kiran sallah biyu na'am
قال حدثنا سليمان بن حرب
المدني سليمان ابن حرب البصري با مدني بني سليمان ابن بلال شيني المدني يجي حدثنا حماد بن زيد ابن درهم دقى سماك ابن عطية دقى أيوب ابن أبي تميمة السختياني دقى أبو قلابة الجرمي دقى أنس قال يجي an umarci Bilal ya cika kiran sallah ya kiran sallah cika kuma ya yi iqama mara sai dai al-iqama yayi iqama mara sai dai al-iqama sai dai ishi ne ma'ana wanda aka kore wanda aka tabbatar ita ce al-iqamar gabaki daya wanda aka kore aka togace ita ce qad qamatis sala ita ce al-iqama wato ya dayanta yin iqama kalmomin iqama sai qad qamatis sala sai yayi ta sau biyu ya cika ta illa al-iqama umira waye yayi umarnin wannan lafazi wajen malaman hadisi a bisa zahiri ana daukan su hukuncin marfu'i don saboda wanda yake da haƙƙin umarni a zaman rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda waɗansu sukan ce ta yi mai umarnin wanda daga cikin khulafa'ur rashidin ne wannan da'ifi ne tunda ana magana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu mai haƙƙin amru sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in dai aka ce umirna ko nuhina ko umira a cikin alfaz na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana ba su hukuncin almarfu hukuncin cewa lafazi ne wato mai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne to kiran sallah kiran sallah wannan hadisan da suka zo na kiran sallah Bukhari da Muslim Bukhari bai kawo su ba illa wannan hadisi na Anas cewa kiran sallah ya zama shafa'i to hadisan da suka zo na kira na bayyana alfaz na kiran sallah hadisai ne guda biyu hadisin shi Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi da hadisin Abu Mahdura shi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Taif aka yakin Hunain yana sun yi zango ana kiran sallah sai ya ji ɗan yara suna kwaikwayon kiran sallah daga ciki sai ya ji wani mai zaƙin murya sai ya ce a zo masa da shi shine aka zo masa da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a koya masa kiran ya koya masa kiran sallah da kansa alfaz na kiran sallah din ya sa shi ya rinka yi wa mutanen makka kiran sallah shi ya sa ma har masu waka suke saboda daɗin muryarsa suke cewa suke yin yabo da shi a cikin waka wa nagamati min abi mahzura wa ma kala muhammadun min sura yake cewa shine wa nagamati min abi mahzura da wato kalmomi masu daɗin murya irin daga abu mahzura to a lafazin hadisin abdullahi ibn zaid ibn abd rabbihi ya zo da riwaya biyu riwaya daya shine a kabbara so biyu ake Allahu akbar Allahu akbar shahadatain so huda ake ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ashhadu anna muhammadur rasulullah sannan a koma a sake cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ashhadu anna muhammadur rasulullah sau hudu kenan to shi yasa ake cewa shafa'i din ana nufin wato a cika shi ba wai a yi shi sau biyu ba tunda a wannan riwayar kaga akwai wanda ake yi sau hudu to waraka an kace biyu ya zamanto hudu kenan a ya zamanto bai zamanto ainihin shine fassarar shafa'i ba amma sauran lafuzan tare suke an ruwaito shi kuma da lafazin ayi kabbara sau hudu a farkon kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan su kuma shahadatain din ayi su sau biyu da sauran haka ma a hadisin abi mahdura kuma shine wanda a annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma abu mahzura a yake kiran sallah ga mutanen makka yake kiran sallah ga mutanen makka kabbara hudu kamar da yanda muke yi a yawan jirgin masallatai shine mazhabar ahmad da abu hanifa a mazhabar malik da shafi'i shine inda ake a masallatan mu na cikin gari na mazhabin malikiya in ayi kiran sallah allahu akbar allahu akbar sai kuma a ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah a sirci da murya wanda yake ba madaukakiya ba sannan a koma a yi ta da babban murya wannan waɗansu suka ce wannan kiran sallan da ake tarjihi din an shafe shi tunda shi an gina shi ne akan hadisin abdullahi ibn zaid da kuma abin da bilal yake yi shi bilal aka koya mai yake yi shi ake a madina shine kiran sallan mutanen madina to amma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa ya koya ma abu mahzura shine na mutanen makka mai kabbara hudu da shahada biyu sai suka ce wannan ya shafe wancan ko ba haka ba tunda wannan a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko ba haka ba yayi ko bai ba ahsanta abdul jabbar sai imam ahmad ya ce to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina ya ce ma bilal ya koma na abu mahzura ne tunda ai a shekara ta 8 ne bayan hijira aka je Taif annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 2 bayan nan da ya koma madina saboda haka idan aka ce a wannan ya shafe hukuncin to ai da aka je madina da kamata ya ce shi ma bilal ya taso daga wancan kiran sallan ya koma na wannan sigan na abu mahzura shi yasa imam ahmad ya ce wani daga cikin al-ikhtilaful mubah sabani ne na halal kowanne kai yayi daidai saboda haka abin nan kiran sallah yanda masallatan mu suke yi a na cikin gari yanda ake yi da tarji'i babu dalili da zamu ce za a bar shi a dawo aina a ahlul makka na ahlul madina shi ma yana nan da matsayin sa na ahlul makka shi ma yana nan saboda haka kowanne aka yayi babu inkari akan kowanne tashin da aka aka da wani ahlul makka to babu laifi inde ba kyamar na ahlul madina akai bana da saboda haka ba wai kar a ce wancan shine na gargajiya wannan kuma shine na wato a waɗanda yake a ba ahlus sunna ba ai wancan ma na ahlus sunna ne ce na zamani na'am babu laifi wannan ma yana ɗaya daga cikin ai kamar tashahud ne kamar tashahud ne wata ran mutum ya wanda ya fi shahara tashahud ɗin Abdullahi bin Mas'ud wanda ya fi isnadi kai mai inganci amma wanda ya fi shahara shi ne tashahudin Sayyidina Umar wanda yake koya mutane a kan mimbari shi ne tashahudin malikiya mutum ya so kuma ya yi na shafi'iya shi ne na Ibn Abbas ko ya yi na Aisha a sigogi guda hudu suka zo na tashahud ko ne mutum yayi yana daga cikin al-ikhtilaful mubah mutum yana da mutum yayi kowanne da biya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to haka dalika kiran sallah din to wajen an yashfa al azan idan waɗansu suka ce amma riwayar da ta zo da cewar kabbara hudu ce a farkon kiran sallah to sai suka ce kowace dan saboda sun dauki a al-azan masna masna kamar yadda Bukhari ya faɗa biyu kaga ya fassara shafa'in da biyu to in ku haka ne to dole kai tawilin wannan kabbara hudu da ake tunda shi ba biyu bane to shine Imam Nawawi yake cewa Allahu akbar dinnan su din guda lafazin guda biyu a matsayin lafazi ɗaya ne shi yasa ba a yin kabbarar a rabarabe sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar ba yake nan Allahu akbar Allahu akbar sabanin yanda waɗansu musamman yan najid haka suke kiran sallarsu so hudun na haka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haka za su yi sai sun kirga su hudu kuna ji a rediyo suna sa kiran sallan Riyad ai to haka suke yi to su sun dauki ash-shaf'i din shine cika din amma a yadda imam al-bukhari ya tarjamar to sai a dauke su tare Allahu akbar Allahu akbar to tsaye kenan Allahu akbar Allahu akbar to ya zama to masna to shine ma'anar shafi'i na'am نعم هو ابن سلام نعم نعم يجي أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي خالد الحذاء ابن مهران لقى أبو قلابة لقى أنس بن مالك يجي يا عند متاني سك يوا سيسك يجي na'am sai suka ambaci kansu san lokacin sallah da wani abu wanda yake suke sanin sa an ya alamu ni dai ina ganin wannan riwayar karima ce bi fatihi awwalihi min al-ilm amma abin da yake mashhuriya wanda ita ce nusar hafiz an yuqlimu bi dhammi awwalihi min al-i'lam su sanar da lokacin sallah duk da yake an ya alamu din ma za ta yi su san lokacin sallah bishai'in ya'rifunahu da wani abu wanda suke sanin sa sai suka ambata kan cewar su kunna wuta ko kuma su doki ko kuma su rinka dukan kararrawa sai aka umarci Bilal ya wato ya cikanta kiran sallah ya kiran sallah cika kuma yayi iqama witri shine lafazi ɗaiɗai to kun ga wannan ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna cewa Allahu akbar din nan in an tara su sojin shine daya tunda shine an yutural iqama ko ba haka ba Allahu akbar so biyu ne in aka dauke shi a haka bai zama to an yi witrin iqama ba haka dalika in a can wajen karshen aka ce Allahu akbar kafin a ce la ilaha illallah to shi yasa sai Nawawi yake cewa Allahu akbar lafazi ɗaya ne lafazi ɗaya ne wa an yutiral iqama kuma yayi iqama wutri nan bai kawo togaciyar ba bai kawo illal iqama ba to wannan shine umdar malikiya da suka ce a wajen iqama hatta qad qamatis salah shi ma sau tsaye za'a yi kace shi ma sau tsaye za'a yi saboda wannan riwayar da ta zo to amma wannan hujja tana a wancan riwayar ta zo da ziyada kuma in ziyada ta tabbata wajibi ne a koma a tafiya zuwa gare ta duk da yake malikiya sun karfafa da kan cewa wannan shine amalu ahlil madina haka ake a madina to su kuma sauran jumhur sai suka ce to mu kuma namu shine amalu ahlil makka tunda su ma amalu ahlil makka sune wanda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma abu mahzura na'am babin iqama lafazi ɗaya ne to kun ga nan ya fassara shine ma'anar witr din ai wahida lafazi wato sau ɗaya ne sai dai fadin sa qad qamatis sala shine ma'ana illa al iqama ita qad qamatis sala shine ana fassara shi da cewa ita ce iqama na'am na'am ibn al madini isma'il ibn ibrahim ibn ulayya na'am daga abu qilaba daga anasin yace an umarci bilal ya wato yayi kiran sallah bi a wato cika cika kuma yayi iqama mara mara isma'il yace sai na ambata ma ayyub wannan sai yace illa al iqama banda iqama dan yayi ishara ga kan cewa wannan musnadi ne ba wai idraji bane domin waccan riwaya ta wato Simat ibn Atiyya wadansu sun ce wannan illa al iqama lafazin sa ne ba wato mudraj ne a cikin hadisin Ayyub ne ya fade shi mudraj a cikin hadisin to sai Bukhari ya kawo wannan riwayar dan ya nuna cewar musnada ce da hadisin da riwayar abinda Ayyub ya fada yana cikin wato ya fade shi ne illa al iqama nan a cikin asalin wato riwayar yake ba maganar sa bace wanda ya kawo ƙari a cikin hadisin to Ibn Hajar rahmatullahi alayhi yace al-hikmatu fi tathniyati al-adhan wa ifrad al-iqama hikima wajen mayar da iqama wato kiran sallah ya zamanto biyu iqama kuma ta zamanto daidai anna al-adhan li'lan al-ghaib shi kiran sallah ana sanar da waɗanda suke ba sanan ne fa yukarrar li yakuna awsala ilayhi sai a maimaita shi domin ya zamanto yafi isa zuwa gare su dan ana so a kiran sallar da tsau in ana yin sa biyu shine zai dauki lokaci ana ta yi saboda in wani ya shagaltu ko wani abu ya sa bai ji ba in aka yi shi da tsau zai zamanto kan cewa zai ji bi khilafi al-iqama ita ko iqama lil hadirina ga wanda dama suna cikin masallaci ne za a tashi ayi sallah da su saboda haka aka ta zamanto mustahabbi ne ya zamanto kiran sallah ma sai ayi shi a wuri wanda yake mai tsawo sabani iqama al'ada kiran sallah a kan hasumiya ake yi saboda mutane su ji to shine Sheikh Al-Amin Shinkibi yake cewa wajen abinda ake ce ma masalihul mursala hana abu saboda maslaha ko tabbatar da abu saboda maslaha wani zai iya cewa yana daga cikin masalihul mursala a ce ladane su daina hawa kan hasumiya sama don za su ringa hango gidajen mutane yace kuma din wannan illa ce wanda an same ta tunda an samu waɗansu mawaka wani mawaki yake cewa ya laitani minal mu'adhdhinina menene ina ma a ce yana daga cikin masu kiran sallah sai ya rinka hango gidan mutane ya ga yar budurwa ta kalle shi ya kalle ta to kaga wannan in har waɗansu sun yi wannan tunanin shari'a ta zo da tabbatar da maslaha to ɗan sai ce to ai maslaha shine a hana masu kiran sallah hawa sama yace amma ba wani malami da ya faɗi haka saboda wannan maslahar ba maslaha ce mursala ba maslaha ce mulgha an yi ilga'in ta saboda fa'idar da ake ciki na a kiran sallah a can sama wato a Hausa ma ai kiran sallah yafi wannan wanda yake nadiri ne tunda ba kowa ne ya lalace ba zai zamanto yana irin wannan tunanin musamman masu kiran sallah an ce al-mu'adhdhinuna al-mu'adhdhin mu'taman amintacce ne saboda haka za a bar shi da tsoron Allah sa kan in ya hawo sama kada ya rinka leƙan gidan mutane amma ba wai a ce a hana shi hawa saman ba saboda wannan maslaha misali ne Sheikh Al-Amin ya kawo su wajen masalihul mursala wannan ke wannan ne tuno abin da yake faɗa to almuhim fa'idar abin da yasa kenan aka ce kiran sallah ya zamanto mai tsawo kuma aka ce a yi shi a waje wanda yake sama sannan kuma kiran sallar ya zamanto murattal a yi tartilinta a tsawaita wajen kiran sallah saboda haka irin tamtsir din nan da ake a cikin kiran sallah kamar na ladanin makka ko kuma wannan a cikin na madina ma abdul malik shi ma yana yin wannan a rinka jan maddar kiran sallah dan ta zamanto kiran sallan yayi tsawo amma kuma ikama ta zamanto abinda ake so a cikin ta al-isra a gaggauta nan da nan ai saboda mutane sun yi shirin tayar da sallah in kace zaka tsawaita sun tashi ana jiran ka gama kace wannan me yasa ne shi wannan ladani to duk yana daga cikin hikima na'am to sannan kuma daga cikin ma hikimar shine kan cewa da za a daidaita tsakanin kiran sallah da iqama wajen lafazi da sai ya zama to yayi ishtibari in ana kiran sallah ba a san wanne ake yi ba to amma shi yasa aka raba tsakanin lafuzan dan a tantance tsakanin wannan da wancan duk wannan me yake nuna mana yana nuna mana cewar wato ita shari'an nan shari'a ce wanda aka gina ta bisa hikima duk wani abu wanda zaka ga an yi duk wani abu wanda zaka ga an yi an ji shi a cikin shari'an nan wato zaka ga akwai hila akwai hikima ba abu ne wanda kawai ake yin sa kawai wata ran wani ya sha cup din shayi kawai ta idea ta zo masa yace ai ba komai yana da hikima wanda yake nuna cewar shari'a ce daga wajen Allah domin Allah shine dukkan abin sa yake da hikima dukkan abin Allah yake da hikima wato ina mamakin mutanen da suke inkarin samuwar Allah kuma sannan scientists din nasu sune kuma duk wata halitta ta Allah sai sun kokari su gano menene hikimar da ke cikin wannan tunda za su fadi yanzu hatta wata virus din akai sai an fadi menene advantage dinta wace fa'ida take da shi saboda sun san babu abinda yake a cikin halitta da ba shi da fa'ida to haka sha'anin Allah yake to kamar yanda halittar sa take da hikima haka shari'ar sa take da hikima to kuma wannan yana daga cikin abin da ya wajaba musulmi ko shi ya rinka yi abubuwa da suka zo na shari'ar musulunci ya rinka zurfin tunani a cikin hikimar wannan zurfin tunani da zaka ka gano hikimomi ibada ne wata ran Imam Shafi'i ya kwana a gidan Imam Ahmad aka kawo masa ruwan alwala wai in ya tashi da asbayi da aka zo daukan ruwan aka ga ruwan yanda yake shine kuyangar ta je ta ce ma Imam Ahmad wannan irin bako ne baya tashi yayin sallah na kai masa ruwan yanda yake haka yake shine sai Imam Ahmad yazo yake ga masa ga abin da kuyanga ta ce yace ai tunda na kwanta nake tunanin a wata mas'ala ina jin wata aya ce faɗa ne na manta hadithin ya gulam ma fa'ala nughair ahsant kware wannan hadithin ya gulam ma fa'ala nughair sai da ya fitar da masail na ilimi guda nawa guda 40 yana tunani akan wannan haggari yawa har lokacin alfijir to wannan da shi da qiyamul layl dukkan da shi da qiyamul layl duk ɗaya ne bai fi qiyamul layl ba a qiyamul layl ba ta fi shi ba dan ita wannan shi wannan tunanin shi ma tasbihi ne ai shine Imam Malik da yake zaune da Ibn Wahab da aka kira sallah Ibn Wahab ya tattara allunan sai tashi zai nafila yana kallon sa kawai sai yace menene haka yace zan tashi ne nafila ne yace kai abin da kake yi ba kuma bayan abin da ka tashi zaka yi bane in dai niyyar ta inganta ya kara da cewa in dai niyyar ta inganta to shi yasa din a rinka tunani a musulmi ya rinka tunani a cikin abin din shari'a ba ka ce za ka yi tunanin ka gano a wace rufa-rufa aka yi ba menene a cikinta wace yaudara aka yi wa mutane in ka ce za ka yi wannan to za ka fata amma ka tsaya a kan cewar bari ka gano me ne hikima to sai Allah ya buɗe maka ƙofofin fahimta yanzu wani daga cikin mulhidai ya ga mutane suna tafiya sallar juma'a sai kawai rinka dariya yace kai lalle wato an san yadda za a yi da mutane an san yadda za a yi ba zan iya fadan abin da ya fada ba dan akan haƙin annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan zuciyar duk tana zuwa ne a cikin wato rashin tunani ne zurfi a cikin shari'a mutum ya rinka tunani irin wannan yanzu kamar yawan irin wannan wanda Ibn Hajar ya kawo ta a cikin fa'ida da kuma maganar su kafadi me yasa aka ce umira bilal an yashfa al adhan wa yutira al iqama me yake hikimar dake cikin wannan to irin wannan istinbadi wanda yake malamai suka yi dole mutum dalibin ilimi ya rinka tunani akan duk wani abu na shari'a haka to wannan zai da ƙara ma mutum a ganin girman Allah ya da ƙara ma mutum ma shi kansa jin dadin ibada saboda zaka fahimci hikimar duk wani abu wanda ka gane hikimar da ke cikinsa za ka fi yinsa da nishadi sannan kuma shi wannan tunanin kansa bauta ne bautar Allah ne Allah ya haska zukatanmu da hasken alkur'ani da sunna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna da lokacin tambaya ansa tambaya na'am to dafa garu dai gaskiya bai zo kuma dafa garu ma kamar yadda zamu gani ai ya saba sunnar kiran sallah tunda sunnar kiran sallah shine mutum da zai sa hannunsa a kunnensa kamar yadda aka rubuto Bilal yana yi to haka ko mutum ya dafa garu yaushe zai sa hannunsa a kunne ba cewa kai kuma ya sa hannu ɗaya ba na'am ana shi ake shi 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 wannan aitin saboda wannan hadisin ba na Abdullahi ibn Zaid fa innahu qum yace fa innahu an da minka sauta ya fika wato gurjin murya duk da yake ba zaki murya ake nufi ba ana nufin wato muryarsa ta fi isa ta fi nisa yana da gurjinta to ko da yake hatta zakin ma zai shiga cikin wannan ko na malami yanzu din to kun ji din last speaker ma yanzu ta hada wannan shi to amma haka ne last speaker kuma din ta hada wannan to kuma sai a ce ba za a hausa ma ba tunda in da last speaker ba sai an hausa ma ba na'am mu da masallatanmu ne dai aka dena masallatanmu ne dai aka dena amma yanzu kaga a masallacin Madina da na Makka aina da ne a sama suke har yanzu a sama suke na Makka suna nan a cikin wannan gidan gilas din anan suke na Madina kuma gashi nan a cikin masallaci wannan saboda wannan rike sunna ne in haka ne ai shi kansa Bilal da yake sa hannunsa a kunne a daga cikin illar dan zai taimaka masa wajen yi da karfi waɗansu kuma suka ce daga cikin illar dan a san kiran sallah yake dan in kaga mutum kawai yana tsaye haka baka san abin da yake ba baka sani ba amma ya sa kunnensa anan hatta kurma in ya ganshi ya san kiran sallah yake shine ɗaya daga cikin wayannan alamomi to kaga shi yasa ko mutum da loudspeaker kake kiran sallah kai haka saboda in akwai kurma zai gane kan cewa kiran sallah yake dan kurma dai kiran sallah da zaka yi ba zai ji ba amma in yi kai haka ya san kiran sallah kake na malami sukuk ba shi sai sati mai zuwa insha Allah bari mu kan kiran sallah akwai wata tambayar kan kiran sallah na'am ai ba hayya ala sala ake boye hayya ala sala ake boyewa wannan abu ne wanda yake san ba za ka gani a cikin tafin ilimi ba wai abinda suke cewa wai idan aka ce in aka ce hayya ala sala ka ji to in aka ce in za aka zo za a ce hayya ala sala to a boye wannan zai sanya ka zo ka ji menene ake faɗa hayya ala to sai ka shiru sai a ce fala din a hankali wanda zai saka ka taho to kaga wannan wani abu ne wani karatu ne wanda yake ba na dan ilimi ba kawai dai karatu ne na lada ne da suka zo suka shi yasa ai kaga masallati da suke da ilimi ba za ka ga ana yin wannan ba hatta na cikin masallaci sarkin ladanan Kano baya wannan masallacin cikin gari ba sa yi haka masallacin fage masallacin waje domin masallacin waje lada sarkin lada nan can dama sune ainihin gidan sune lada sune gidan sarkin lada ne har na can shi ma da gidan sarki kanin wancan sarkin lada nan da ya rasu ne na'am to sannan wannan yace bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum Allah ya kara malan karfin gwiwa akan hidimtawa addini amin malan dan Allah ina son bayani akan aikin tsaro na farin kaya wato DSS a mahangar musulunci na taɓa magana da wani malami yace gaskiya wasu malaman sun ce bai halatta musulmi yayin aikin ba akwai wanda ya karbi takarduna akan zai sama min aikin shi yasa nake so na ji hukuncin Allah game da aikin Allah ya saka da alkhairi eh ba za a ce ba za a yi ba bi itlaq saboda rashin yin sa zai zama tobarna ne ga al'umman musulmi idan a ce babu wanda yake daga cikin musulmi wanda zai je wannan aikin sai dai kuma idan mutum a cikin aikin yana da hadari tunda a cikin aikin kamar kowane aiki za a iya sanya mutum ka saba ma Allah saboda haka a ciki kaga za a iya yin a tajassusi to shi ku tajassusi wato shigar burutu ka je ka binciko asiri idan kana yin sa idan ka yi shi da niyyar tsare da niyyar tsare amincin al'umma to wannan maslaha ce wadda take babba ta fi maslahar ke ta alfarmar wanda aka ce kada kai masa tajassusi tunda dama ai su me suke yi su gano kan cewar ana shirya wata barna ga al'umma tun kafin a yi domin a yi rigakafi domin a dauki mataki da za a da za a watsa mummunan shirin da suke yi to dama babban illata kenan da kuma yi ma mutane sharri abinda mutum bai yi saboda ana yadda da shaidar su saboda haka su je su shirya ƙarya ko in suna so su yi ma wani sharri su shirya rahoto su je su to idan musulmi ya guji waɗannan abubuwa kuma ya zama tokan cewa abinda ke a manufarsa shine ya tsare ma musulmi haƙƙinsu ya zama to cewar abinda zai ya yi ma musulunci da musulmi wakilci a wajen da yake ya zama to na larura dole ne sai an yi wannan abu kuma rashin musulmi a wajen cutarwa ne to idan ya shiga da niyyar cewa wakilci yake ma musulmi sannan kuma ya tsara kansa daga abin da yake zai zama to saban Allah ko cutarwa ga bayin Allah to in yayi kokari yana kamantawa in Allah ya yarda ina ganin a cikin irin wannan hali babu laifi
da aka ba wata hukuma da za ka yi musu abin da zai aka sa ka komai rashin yi abin nan ingancin ka yi shi a musulunci dole za ka yi na aikin shi kuma mutum zai yi mu'amalanci irin wannan yanayin
to sai ya yi bakin kokarinsa wajen kardadan daidai din idan ya zama to abu ne wanda yake na kirikiri na son zuciya to ya danganta idan zai kai ya zuwa ga in abu ne wanda yake wato ikrahi shari'a ta dauke masa kun san aka tilasta ma mutum yayi abu bashi da laifi an dauke ma al'umma rufi'an ummati alqata' wa nisyan wa mustukrihu alayhi kuma ka'idar ikrah wanda yake dukkan malamai sun tafi akai shine abinda mai sultani ne duk abinda mai sultani ne iko zai ce dole kai wannan to ikrahi ne to idan aka sanya ka kai abu na ikrahi to ya danganta idan akwai wato idan abin ya kai ya zuwa ga keta alfarmar rai kashe wani to nan ba za ka yi ba saboda karkari a ce a kashe ka to gara kai ka tsaya a kashe ka duka zai kai ka je ka kashe wani saboda rai bai fi wani rai ba ba a ikirahi a nan wajen haka zalika ba a ikirahi a kan keta alfarmar mace abinda zai kai ya zuwa ga keta alfarmar mace wato a yi zina da ita nan wajen ba a ikirahi wajen dukiya shine a waɗansu malamai ya danganta da surar wannan babi ne wanda yake mai tsawon gaske tafsilinsa akan ikrahi dinnan to ta wannan babin za a dauke shi kan cewa shi wannan wanda yake wannan aikin mukrah ne tilasta shi akai saboda haka ya danganta da irin abin da aka ce yayi akwai tafsir a cikin shari'a akwai lokacin da yake da uzuri yayi shi akwai lokacin da yake ba shi da uzuri inda yake ba shi da uzuri to sai yake ko da zai kai ya zuwa ga rasa aikin ne to sannan wai wanda yake cewa shin sallama tsakanin musulmi wajibi ne ko sunna yin sallama a fara sallama ga musulmi wannan sunna ce amma amsa sallamar wajibi ne kamar yadda yazo a hadisin albara haƙƙin musulmi akan musulmi daga cikin sa akwai raddus salam amsa sallama amma shi kansa fara sallamar to wannan mustahabbi ne sunna ne yin haka wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى